الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعم تاشي أكرات الله ربتي التاهي ندروس اللغة العربية وانا شيني كاسيت نا تاكوس انا سماني ايو زام تاشي الدرس الخامس درسي نبيا تا نما hira ce tsakanin Sa'idu da Yasir ana gane da kyau ko a kitabu Muhammadin hadha ya Yasir a kitabu Muhammadin hadha ya Yasir shin littahin Muhammad ne wannan ya kai Yasir لا هذا كتاب حامد
لا هذا كتاب حامد
وان للتاهين حامدني اين كتاب محمد
اين كتاب محمد
تو انا للتاهين محمد هو على المكتب هناك ينا اكن yana akan tabul a can yawa yana akan tabul can
yana
hunaka shine can yawa aina daftaru ammarin to ina kayyan ammar huwa ala maktabil mudarrisi yana akan tabulkin malam
yana akan tabulkin malam
qalamu man hadha ya ali
qalamu man hadha ya ali
wannan alqalamin waye ya kai ali
wannan alqalamin waye ya kai ali
hadha qalamul mudarrisi
hadha qalamul mudarrisi
wannan alqalamin malam ne
wannan alqalamin malam ne
aina haqibatul mudarris
aina haqibatul mudarris
ina jakar malam sakinan hiya tahta al-maktabi tana kasan tabul kun gani ga tana akai kasan tabul ko na'am nan darasin da ake so ka iya shine ka iya tambayar abu nawa ne ne ko kuma ina abu kaza bazan ko ana gane da kyau ba na'am to yanzu idan kana so ka ce Binyamin aha wa za ka tambaya zabi wanda kake so ka tambaye shi littafin waye wannan aha wanda kake so aka ce wanda baka so kaka tambaye shi kenan in kaga ya tambaye ka son kai ke kenan kaka ce baki kin gai kenan ya kure ka ne ta bismillah
kitabu isma'il hadha ya ta'i
yace la hadha laysa kitabu isma'il a wannan ba littafin isma'il bane to kaga ya mishi gaskiya nawayi masha Allah yace hadha kitabul muallimi gaskiya ne ko ba gaskiya bane nawa ne fa ba nawa ne bane kinan gaskiya suka faɗa na'am to yanzu malamin bismillah ka tambaye na kusa da kai ko kuma zabi wanda kake so ka tambaye shi ina littafi na yake ina kai yi na yake eh aha zabi na baya bayan can eh aha karir daga murya don su jiya abinda kace bismillah sake tambaya yace aina kitabul muallim huwa ala almaktabi eh kaka nan ko can ah huwa ala maktabil mudarrisi hunaka yau kace hunaka tunda aine sa kace zan ce kike zabi na nesa kenan huwa ala maktabil mudarrisi hunaka yana akan teburin malan can na'am barakallahu fikum t طيب نواصل التمارين نان غوجي ني اكزرسيس كينان اجب عن الاسئله الاتيه كبعد امسر تنبيهي ماسو زوا wannan dan Allah duk wanda ya shi gida ya zamna ya bada amsa tambayoyi ne zaka an bada amsar su daga cikin mi darasi na sama daga cikin muhadasar da aka yi aina kitabu Muhammad ka bada amsa a cikin textin a cikin naskin ina yake aina kitabu Ammar aina haqibatul mudarris to adif alkalimatul ula ila althaniya aka ce ka jingina kalima ta farko zuwa ga ta biyu abinda ake cewa jinginawa kace abu na wane ne ana gane da kyau ko to ga sai aka baka misali kitabun muhammadun sai kace kitabu muhammadin kitabu shine mudaf muhammadin mudafun ilayhi ko da shi ko kasra yake dauka kitabu muhammadin littahin muhammadu maktabun al-mudarris sai a ce maktabul mudarrisi maktabul mudarrisi kenan tabulin ko teburin malam biro na malam to qalamun hamidun zan rika nunawa kai tsaye sai a bani amsa bismillah mi suna na'am suna ha yunus na'am to qalamun hamidun idan zaka ce al-qalamin hamid ya zaka ce a kaka sa haza kamar yadda aka bada misali can sama aka ce kitabun muhammadun sai aka ce mi yawwa qalamu hamidin to na gaba ha shi ma gaishi a ban ji ba a na gaba shine ko mifto ka kawo na azana kasa ne zakai miftahul baiti kenan mi ma'anar miftahul baiti kilan gida dai ko kilan gida inda ake miftahul ghurfa shine daki kilan gida masha Allah to aha bismillah na'am hada mu na wannan biyun baitun abbasun sai a ce mi a na baya na'am baitu abbasin kenan gidan fasara gidan Abbas to dukkanun da attajir sai a ce mi dukkanu tajiri yawwa menene ma'anar haka shagon wa a yawwa shagon dan kasuwa masha Allah mala ali gurfatun aliyun kaga sunan kama ne ashe faduwa ta zure da zama yawwa to me ma'anar haka sai dai gison ali kai daki a gare ka gison dai a gare ka to mu je gaba a ka tsallake baitun almuhandisu a kai lezon al kakasata eske mudarris ne yawwa baitul muhandisi me ma'anar haka to me ma'anar muhandis yawwa engineer shine muhandis engineer kenan gidan engineer sai aka jike ta injin miya to mu je gaba mu samu can lungulungun nan na'am na kusa gare ka malam na'am bismillah daftarun sa'idun ya za a cewa latizo na'am ku game su ya za a cewa in za a ce littafin sa'idu nan ba haɗe suke ba yanzu ku haɗe su su ba da ma'ana aha to na kusa da shi ya kama mishi yawwa daftaru sa'idin daftaru sa'idin kina haka za a ce shine zai dauka ma'anan kayyan sa'idu ko na'am to na gaba ismul waladi me ma'anan haka sunan yaro masha Allah ismul waladi sunan yaro na'am ta malam ali bismillah kirmidilla da nace kirmidilla ya gane na'am ina ne muke nan kasa mindilun da yasir sai a ce mi yawa mindilu ya yasirin a zangayin karshen dan musanda ka san da in aka jingina abu zuwa ga abu karshen kasara yake dauka kinan mindilu yasirin me ma'anan haka mindil me mindil mushwar babu kana aka darasa da yake shi yana zuwa wurin aiki ba ku da shike daman zuwa mindil shine ai kokari ai muraja an darasin baya shine mushwar mindilu yasirin to gaba ha ya za a cewa ha la karshe yawa kitabullahi me ma'anan haka littafin Allah wannan dan gida ne kowa ya san shi ko ta aha na'am ina ba mu dosa ba ina ganin ba mu tunkaro nan ba ko aha bismillah bismillah mai malam mai bakar riga aha na'am ko ba ka marke na littafi yanzu za mu sa doka duk wanda bai zuwa littafi ba mu tambaye shi mai littafi za mu kuma ka azo su yake su bar zuwa littafi a ba ko ne a to masha Allah maraba to bismillah aha to sai ka honshe shi aha kamisu waye ke ba da amsa cikin ku ba Umar bane ai ko yawa Ammar ne sai a ce kamisu Ammarin to kamisu Ammarin me ma'anan haka rigar Ammar to bintun at-tabib na gaba eh sai a ce mi a'a ai ba kaman hada ba ya za a ce bintu at-tabibi yawa bintu at-tabibi kenan diyar likita ana gane da kyau ko to sai na karshe mu doki na tsakiya bismillah na'am tafaddal ha sariru khalidin aha miftahu yawa gadon khalid to na gaba ha miftahu sayyarati yawa mabudin kofa to masha Allah eh kofa mota ko na'am to sai gwaji na uku ikra wa waktub ka karanta ka rubuta ma adabti awakhir alkalimat nan ana so ne ka karanta kuma sannan kai wasali na karshe dan a gane ka sanya ake yin wasali idan mudaf da mudaf ilayhi suka zo nan mi za a ce babul mu karanta tare babul madrasati himarur rajuli baitu hamidin سيارة المدير منديل عمار اسم الطالب بيت الله في كتاب الله من بيت المدرس على مكتب المدير انا غان دكيوكو نعم تو اكاتي ناي اقرا نو شي ما سوني اكي كارانتا وانغا كووا يتاي كارانتا كونجيكو da Allah a karanta ya hanta yi to mu zo gwaji na biyar a budo gaba gwaji na biyar kawin ku yi kokari ku ba wannan littafin muhimmanci za ku iya larabci in kun lazimce shi a rika muraja'a kuma ana kokarin dabbakawa da idan Allah za a iya larabci kawin jumalan mufida bi mal'il faraqi fi ma yali aka ce ka hada jumla mai kyau ta hanyar cika wurin da ba komai a cikin jumloli masu zuwa aha to albayti muglakun to ya za a cewa maha malam binamin a ka cika kaga wurin to yanzu ka sa wata kalima wadda ta dace bayan wannan tantankin nan mhm aha ya za a cewa to wa zai ba mu amsa to kamin mun komo gare ka na'am ya za a ce aha a fil baiti mughlaqun bai ba jumlan ba ta da ma'ana na'am bismillah aha baitul masjid mughlaqun da dai ka canza wata kalima ah bai ba aha na'am tafaddal jazakumullahu khairan babul baiti mughlaqun kofar gida like take akwai ma'ana ko akwai ba ma'ana to haka ne haka ake so babul baiti mukinan nan mudaf zaka kara sai mudafun ilayhi da albayti sai ka gai siffar shi ana gane ki ko ko halin shi to aina da as-sayyarati wa zai hada muna na'am bismillah aha bani ji ah aina miftahu sayyarati masha Allah jumlan tayi to na uku ha aha bismillah wannan dan gida ne ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to malam binyamin irin naka na dazu shi yasa na kyale ka sai irin shi aha ka karanta gaban sai kaga abinda zaka hadawa ya bada ma'ana at-tabibi ba'idun to sai a ce ni yawa baitu at-tabib tabibi ba'idun ana gane da kyau ko gidan likita yana da nisa na'am haka yayi to sai na biyar aha al-qur'anu kitabullahi wannan dole ne Allah zaka kawo ko giyawa ke kasa dole Allah zaka kawo tunda al-qur'ani ko akwai mishi ah kitabullahi ne to khadijatu da hamidin aha bismillah na'am na'am baya aha khadijatu zawjatu hamidin masha Allah jazakumullahu khairan khadijatu zawjatu hamidin hadiza mata hamidu ce ana gane da kyau ko to sai ana al-mudarris aha yau can ya kamata mu dama da ku yanzu aha bismillah aha na'am duk wanda ya tanka da ke muke duk wanda ya ce da ke muke aha to aha ana al-mudarrisi to an yi shiru wa zai hada muna aha ana a ku kun yi wanda na'am bismillah malam mudassir ana ra'aytul anya yayi bai yi ba to aliya aha wanda ya kamata a samu wanda bai samu sata amsa ba na'am bismillah anabnu al-mudarrisi yayi anabnu al-mudarrisi shi kuma ali yace ana talibul mudarrisi yayi ko duka haka sanye kenan to ana talibul mudarrisi ko kuma anabnu al-mudarrisi ni dan malam ne na'am to sai at-talibi maksurun to wa zai ba mu shi na'am bismillah qalamu at-talibi maksurun jazakumullahu khairan to babun maftuhun ina so ku ga muna reality abinda kuke gani malam saidu babul masjidi yawa masha Allah babul masjidi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ga tanan bude take na'am to sai na karshe خرج المدرس من ال تنتن المدير اها مكو مو نان داي نان داي ها ينزو نكي سو اها يوا بسم الله اه من بيت يوا خرج المدرس من بيت المدير انا غان نكيو كو جزاكم الله خيرا تا اكاتي صحيح التركيبات التاليه nan jimloli ne aka yi ba daidai ba phrase ne aka yi ba daidai ba ana so ka gyara su kuma daidai alqalamu talibi ya za a cewa aha ya za a cewa abdullahi a ba a so ka ƙara komai kawai ka gyara phrase din daidai dai tunda kace alkabata yawwa qalamu talibi قلم الطالب ما ني كوي قلم الطالب بس اكو انا غان نكيو با دومين ان ذا اجينغينا ابو زوا غا ابو انا غان ديكو ابون ذا اجينغينا وان شي اكي تيما المضاف با اسامش الف ولا كينن قلم الطالب ميمكن القلم شي يتا وانتن دازو دا يكي خرج المدرس من البيت سي نتي مشي مي من بيتل انا غان ديكو وانن شي ني كينن kenan kalamut talibi ba alkalamut talibi ba to na gaba aka ce babu sayyaratu ya za a cewa wanda sai daga nuna babu sayyarati dammi dan mudafun ilaihi ne ko na'am babu sayyarati to bintu hamidun ya za a cewa na'am bismillah bintu hamidin to الرسول الله يا ذا اتيوا wannan dan gida ne ko rasulullah da gaji mu zai ce ar-rasulullah to bagwari ne to ismul walada sai ate mi ismul waladi a yanzu an fara ganewa ibnul mudarris ti to dan 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 ya za a cewa ibnul mudarrisi wa zai gyara muna aha na'am a jazakumullahu khairan da wani ya ce muna ga gyara to shine za a gyara wa ibnul mudarrisi daidai yake nan fadda shiga ne aka mu an ce ka canza ibnul mudarrisi babu ni kuskure daidai ne ala ga inda ke ku yawwa to kenan abun ba bino bino bane sai an gane kaidar da kyau to na gaba muhammadun ya muhammadu ta lokaci ya taiwa na'am amma bai kamata mu tsaya nan ba to ku bari in ya so idan cikin kowa sai ya tsaye shi gida tunda dama duk tamrin ne muhammadun ya muhammadu iqra'u muhammadun ya muhammadu ustazu يا أستاذ خالد يا خالد ولد يا ولد تو ميكو غاني انا ها يوا idan ya unta kira ta zo ya unnida ake ce mata abinda ke biyowa bayan ta me yake dauka damma damma kuma guda ana ga inda ke ku kenan ya muhammadu ya khalidu ya bintu ana ga inda ke ku to iqra wa aktub ma adabti awakhir al kalimat aka ce ka karanta ka sa ma karshen kalmomi ya ali yu ya abba su ya shaykhu to shaykhu ida iqra al mithal al ati thumma kawin as'ilatan mithlahu mushiran ila al suwar al taliya aka ce ka karanta misali wanda yake zuwa sannan ka diba wannan hotunan sai ka hada phrase jumla mai kyau aha kitabu man hadha littahin waye wannan to irin wannan tambayoyin ake so kai ta hanyar wa'annan abubuwan to na farko ya za a cewa man waje gai wanda ba su yi magana ba aha bismillah sai a ce mi yawwa qalamu man hadha to na gaba ha wa zai gaya mana shi aha riga ita ce nan kusa a han tafaddal qamisu man hada na'am dayid to nagaba gida ne ko hutan gida ne wanda bai magana ba na'am bismillah anas bintu a baitu man hada wannan gidan waye to nagaba a han bismillah sariru man hada wannan gadan waye to gashi nan to mu karanta wannan ismun ismul waladi muhammadun wasmul binti zainabu aka ce suna sunan yaro muhammadu sunan yarinya kuma zainabu ismul mudarrisi hamidun sunan malam hamidu masmul mudir to mi sunan shugaban makaranta ibnun ibnu khalidin dan khalidu fil madrasati yana makaranta wa ibnu hamidin fil jami'a dan hamidu kuma yana jami'a ibnul mudarris fil fasli dan malam yana aji aina ibnul mudiri to ina dan shugaban makaranta yawa nan me yake so ku gane ka iya gayin sunan wani ce ismul ustazi abdul malik ana gane da kyau ko ismul musawwir ma'ana kameraman isma'il ana gane da kyau ko ismu muwazzi'il qahwa binyamin sunan mai raba shayi binyamin ana gane da kyau ko ismu al-mufarrish sunan mai shinhida abdul nasir misali duk gaskiya ce wani ke hudi ana gane da kyau ko to ismukum tullabun sunanku dalibai ana gane da kyau ko na'am jayyid to sai kuma kace dan wane ibnul ustazi ahmad bintul ustazi baraka ana gane da kyau ko ibnu binyamin astaghfirullah ana gan da kyau ko ina mai daye ba mu sunan dan shi to balan saidu yawa ibnu saidu aha sai a ce mi zainab kace ko yawa ibnatu sa'id zainab ana gan da kyau ko yawa wannan shine kenan to kenan ibnu sa'idin zainab ko bintu sa'idin zainab ar sa'id zainab to mujinan ikra ma yali mura'iyan qawaid nutq hamzat alwasl ka karanta abun da ke zuwa amma ka kula da hamzat alwasl abun da ake cewa hamzat alwasl shine alifun wanda ba a dora mishi hamza ana gane da ke ku ibnu muhammadin fil iraqi a karanta wa ibnu hamidin fil hindi aha ma'ana kenan dan muhammad yana iraq dan hamid kuma yana india kharajab kun gani kharajab kenan ba a mi ba a gayin alifun kin kenan ba a cewa kharaja ibnu at-tabib a in kai haka yana da ma'ana amma da sai kai guaranci sai a ce kharajabnu at-tabib min al-baiti ذهب ابن التاجر الى السوق اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود يوا انا كلاكو كينان اسم الرجل كوني با اتي ما اسم الرجل ها ان غاليكو كينان زاكا تي متوم مي سونك سي تي اسمك ibnu man anta kai dan waye kana gane da kyau ko annabunul wazir a kaji shi dan babban mutum ne shi dan waziri ne al wazir shine minister ana gane da kyau minister shi ake cewa al wazir na'am to abinda dai ake so ku gane hamzatul wasl idan ta zo harkan sura ana mi harkan jumla ana mi ana karanta ta in tsakiya ne ko sai ayi mata idgami ma'ana sai a hada ta da abin da ke bayan ta to kenan annabunu maimakon ana ibnu kenan in kuka je kowa ya kokari ya karanta al kalimatul jadida sabin kalimomi ar rasulu me ar rasulu dan aiki al ka'batu ka'aba ko eh ka'aba sunan ka'aba al ismu suna al ibnu kun gani ne mun ce al ibnu ba al ibnu ba an gane ko yawa kina hamzatul wasl ce ma'ana ita wuce ta ake ma'ana in za a karantawa ba a karanta ta gatsau sai in horkon abu ta zo al ammu me al ammu a dan uwa fa dan uwan ma'aifi kenan tonton paternel ko suke cewa ko yawa wannan shine kenan ko uncle paternel ko ko haka ne ina turawa al khalu to contrary kin shi yawa uncle maternel kenan dan uwan ma'aifiya shine al khalu yayanta ne ko kananta ne duk dai dan uwanta ne al haqibatu jaka ko sak as sayyaratu mota ash-shari'u ba ash-sha'iru ba aka ce ash-shari'u hanya an gane babbar hanya ita ake ce ma ash-shari'u yanzu misali hanyar boulevard malibero sai a ce shari'u malibero ana gane da kyau ko na'am al-mughlaqun kullalle kenan tahta asa abdullahi gaji tahta kishin su ko fauka ko sama hunaka can kenan can shine hunaka almuhandisu engineer to aka ce sayyaratul mudarrisi nan i'rabi ne ake fara koya muku sayyaratun mudafun abunda aka jingina almudarrisi mudafun ilayhi wanda aka jingina ma abun ana gane da ke ko shi ko da yaushe me yake dauka kasra shi kuma wancan ko da yaushe me yake dauka damma sai in wani abu ya zo a bayan shi kamar misali kace fi sayyaratil mudarrisi me yasa sayyara ta dauki ti ta dauki kasra dan mi dan saboda fi masha Allah jayyid kenan nan zamu dakata na'am bismillah ash-shari'u ita ce hanya tariqa at-tariq duk ma'anansu guda sai dai ash-shari'u mafi yawanci babbar hanya ita ake cewa shari'a amma tariq ko wannan wuri ana ce mishi tariq tariqul mamar wurin hanyar wucewa amma da an ce shari'a ana nufin babbar hanya akwai kuma shari'a alladhi yushri'u wanda yake shar'anta shari'a shine wa shi yasa Allah ma ana ce mishi ash-shari'a mai shar'anta mi shari'a ma'ana shari'a ta addini na'am aha yawa kuma wannan ita ma ana ce mata shari'a yanzu zaka iya cewa shari'u rumfuwan bari ko kuma shari'u da'iratu bari da'ira shine mi shine rumfuwan fahimtum na'am yan uwa ina ƙara muku ƙwarin gwiwa da alazimci wannan karatun za a amfana sosai wallahi ina son alkhairi gare ku kamar yadda nake so maka yi sai sa ko gani me yake da suna ina ƙara kwadaitar da ku akai wannan shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi duk wanda yake neman ilimi ba ta wannan hanyar ba ta hanyar koyon larabci wallahi wahala yake ana gane da kyau ko kuma za a yi ta tawuliliya da shi ai ta fassara mishi ayoyi da hadisai yanda aka so kuma ya dauka dan mi dan bai karanci larabci ba amma da kai larabci kuskure ka dan za a yi zaka iya kame zaka iya ka gyara wannan shine kenan kenan dai sati na gaba zamu yi kokari mu fara sura guda guda dan lokacin ya rika takaita da yardan Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah